A yau fadar shugaban kasa ta aiko mai ba shugaba Buhari shawara a harkar shari'a Okoye Obono Obula domin ya amsa tambayoyi da ƴaƴan committee suka yi to sai dai sun kyamin cewa da shi a cikin fushi da bacin rai Mr. Obula ya yi min bayani kaman haka
he has not taken the senate to court he has taken four persons to court they are not the senate being president of the senate does not make you the senator of the federal republic of Nigeria
Okoye Obula ya ce ministan shari'a Abubakar Malami bai kai majalisar ƙara kotu ba ya kai ƙara mutane hudu ne zuwa kotu kuma su ba majalisar bace Shugaban majalisar dattawa ba majalisar bace ministan shari'a Abubakar Malami ya yi amfani da hurumin da kundin tsarin mulki ya bashi ne wajen gurfanar da waɗanda ake zargi gaban kotu sakamakon bincike da ƴan sanda suka gabatar wanda ya nuna cewa sun hada kai sun yi dokokin jabu a majalisar dattawan bayan zaman da aka yi sai na tambaye ɗaya cikin ƴaƴan committee Senator Joshua Lidani ko menene suka so su sani da suka gayyaci ministan shari'an sai ya ce
ya zo da za mu tambaye shi menene ya faru wane doka ake amfani da shi da aka gabatar da wa'annan ako gaban kotu yayi bayani ya gamsar da majalisa shikenan
kaman kun yi katsalandar ne cikin harka da ke gaban kotu da gurfanar da shi shugaban shari'a na ƙasa ko me zaka ce a game da haka
ai majalisan tarayya ta yi zaman nan tun ba an kai shi kotu ta shigar da wannan magana a majalisa aka tattauna aka ce to a kira shi a tun jiya ya zo bayani
tunda yanzu bai zo ba wani mataki za ku dauka
za mu mayar da magana wa majalisa mu wakilci muke za mu mayar musu da magana mu ce to ga abin da ya faru
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria